jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa kai miki dole inda yanzu haka muna kasuwar Garki village ko mallam ga shi naga kai kaman kayan marmari kake saidawa haka ko menene ma sunan malamin
ni sunana Mikaelo
to mallam Mikaelo ga shi naga nan kana saida su yalo ne mangoro ga yanzu wannan mangoron nawa yake
to wannan roba muna sa 200
Naira 200
gaskiya
eh. Ga guda hudu fa.
To guda hudu abin ne kaga yanzu ya fara nisa an kwara doko shi a kwanga. Ina san ka dan
ka. Amma daga akwanga zuwa nan shine zai wannan tsadan.
Ai ko bai tsada ba.
Naira 50 kenan ba naga guda hudu.
Naira 50 ne eh amma ana sai 150.
To ga wannan lemun tsamin fa shi kuma nawa?
Lemun tsami ana sai da shi roba 250.
250.
Eh
guda hudu.
Guda hudu.
To ga fiya ma a can na gani.
Fiya muna sai da shi guda 300.
To yanzu a ce a misali kaman nan da kaman wata uku da suka wuce haka ana saida waɗannan abubuwa kaman nawa
eh to shi dai wancan mangoron wata uku da ya wuce bai fara shigowa ba lokacin muna saida shi 300 roba sannan bai fara shigowa sosai ba 250 yanzu kuma an dan rage mai saboda ya fara shigowa yanzu ana saya 200
to shi lemun tsamin nan fa
shi kuma lemun tsami can da can lokacin baya har naira 100 muna saida fara
to ga yalo kuma na gani
yalo shi ma yanzu yayi tsada da yawa dan da muna saida roba ta naira 100 amma 200 ne
to mallam gashi ina so mu ci gaba amma na ga ruwa kuma ya fara saukowa haka ko eh to ya kamata mu dan samu mu dan fakiya wani guri haka eh to mun gode kwarai mallam mun gode to ga wani malami kuma muna tare da shi mallam ko zaka gabatar da kanka
to da farko dai sunana Saddam Garba na zaman Bauchi biso local government
kai mutumin Bauchi ne okay ah lalle yayi kyau to mallam na kana saida magunguna ne haka na bature kaman wasu irin magunguna ne waɗannan kake saida
to kaman maganin ciwon jiki dai abin da danganci malaria ko typhoid haka da sauransu dai haka
ke kace da na gajiya ma haka kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da zaka ba
yauwa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata ce kai amfani da su yauwa ina fatan insha Allah za a dace za a samu saukin haka
okay to amma shi wannan sana'a na magunguna haka da kake yi ka karanta ne a makaranta ko koyaya
a gaskiya ba wai na karanta bane wallahi kawai dai da ke indai kana dan ilimi wasu abubuwan indai kana gani yau da kullun zaka iya yin su
to kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi da ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja
eh sosai kuwa gaskiya da ita na dogara dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da kannena har ma da wasu bangare haka ɗan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na
to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na Abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama
to gaskiya dai alhamdulillah abinda zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so ga kasuwar su ta ci gaba kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har
kaman irin a rana haka kana nawa mallam
kaman dai a rana gaskiya ina cinikin 20,000 to 15,000
mallan kace ake fa akwai kuke cin garin nan
to mu kuma ina zamu ci garin nan manya suna nan suna abun nan
kana 20,000 mallan ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu 20,000 a rana
to gaskiya ne 20,000 ai in ka duba akwai kayan da ake siyowa ribar da ake ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba
to kana sa ran fadada wannan kasuwanci naka haka
sosai ma dan ina sa ran gaskiya kamar gaba gaba kamar ina son dan bude shago ne ma haka
to Allah ya taimaka
amin nagode sosai ubangiji Allah ya baku sa'a kuma abin da kuka sa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah ya cinye kasar mu Najeriya
amin
Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya taimaka
gode kwarai
nagode sosai
to ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka a mallan ko zaka dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko zaka gabatar da kanka
eh sunana Samuel Salis
to mallan zabi kai mutumin wani gari ne
ni mutumin Faskarin Katsina
Faskare jihar Katsina kenan
local government
amma ina fatan dai ta guraren ku wannan matsalar tsaro bai shafe ku ba sosai ko
gaskiya shafe mu da Allah gaskiya a yanzu ma kusan kullum abin da faruwa
kusan kullum
gaskiya
to yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka pure water ko to yanzu wannan pure water mallan nawa ake sai da pure water
naira 20 a yanzu
ko wani kwaya daya ko leader gaba daya
daya ana sai da gaba daya 200
amma shi karun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne ya aka yi tayi shingoran zabiya
ne rayuwa ne kun bai lokaci ya canza ya kawo haka
yanzu mallan ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja
gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan
2002
kwarai kuwa
kusan shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin
ina zuwa ina dawo in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka
to tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi
gaskiya kamin wannan na fara sidar ke a nan garki a shekarun baya din kamin na koma wannan
okay kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din
na shekara 3 ina yi
to yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba
to ka san kuma rayuwa haka yake bara baya kasancewa amma sun samu ne samu wanda ta shi wannan gaskiya
kana samun kaman nawa a rana
gaskiya alhamdulillah gawakin gurgudu ana samu 2,500 naira 2,000 amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka yanzu lokacin damuna ne kana samu 1,000 wata ran bawa ka samu 1,000 din ma ana yin damuna da ake cikin yanzu
to ga mun nan da wata malama Hajiya da Allah ko zaki gaya mana sunanki Hajiya
sunana Hajiya Sabiu sai
to Hajiya Sabiu naga gashi kina sai da abinci ne kaman me da me kike saidawa ne
ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da tsaliya da doya dan wake duk nayi
to yanzu idan ina so a dan samun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka
to ya danganci yanda mutum yake so ka san a village muke dole ne mu sassauta wajen bayarwa
eh to kamar
yanzu zo da 200 za a bashi in ka zo da 100 ma za a baka saboda village muke wajen talakawa
to kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a
ni a takeice da garki na kai shekara 30 na wannan sana'a
eh to kin ga ayin ma tuya ma an manta da albasa kamar ke mutum yar wace gari ne
ni daga Nasarawa ne yar Kiyana
okay yar Kiyana ne ajo kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan
an ne na dade a nan garin tun shagari
tun zamanin shagari
area 1
kin a area 1 to a can din lokacin me kike sana'ar me kike yi
shi ma abincin ne nake yi amma akwai manyan mu lokacin muna kanana
yanzu kin kwashe kusan shekara 30 kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka
insha Allah
to yanzu da kika dawo nan kuma garki bida ci ka fara wannan sana'a kin kwashe kaman shekara nawa
ani tunda na zo nan garin garki na sauka ko area 1 din ma ina dan dafawa ne kai ko kuma dan samu wurin dafa sai aka dawo garki din ban taba zama wani wuri ba sai garki
amma wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kaman yanzu yayi kai shekara nawa kike wannan sana'a
eh zamana nan ina zama shekara 16 kenan ko 17
anan 16 anan gurin ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa
eh to masu anguwa yan kasa ake baba yan babaki ba tunda akwai su mun san su kuma
amma yanzu kina kaman nawa a rana
to shi kasuwa ai hako ne wata rana ka samu wata rana ko ka rasa ka hakura dan yanda Allah ya yi ne na kan yi 100 150 har da 80 ma
amma gaskiya kina ba a gaskiya kina ciniki sosai 100 a rana ake ga kuma aikacin gwamnati
ina yi kayan nawa na saya kafin ya kawo darin
ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me zaki ce akan haka
to ba me za mu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba kuma haka za ka yi ta tsaya tsayin ka gane
yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kaman buhun shinkafa yar gida nawa
eh to ya danganci dai mu wanda mun fi siyan wannan Nigeria rice din su 30 26 27
yanzu
kuma forest ne zamu siya 32 33
To masu sauraro a ƙarshen shirin namu kenan daga nan kasuwar Garki Village a madadin duk waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri da Salaman Abo da ya taimaka wajen dora muku wannan shiri akan fefe ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.